بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 15 ga watan Jumadal Akhira hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1435 wacce ta daidai da 14 ga watan April shekara ta 2014 wannan shine kasad na 111 daidai daga cikin jerin kasusuwan tafsirin alqur'ani mai girma wanda babban malamin mu al-sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya daukaki darajojin shi yayi wa karatun take da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata muna tafsirin alqur'ani a cikin suratul baqara kamar yadda na saba fadi suratul baqara sura ce da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina zuwan annabi Madina ya haifar da wasu abubuwa hatta ga zamantakewar musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba ba dan komai ba saboda kasar Madina kasa ce wacce take cike da Yahudawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya taba saukar wa littafi kasa ce dake cike da kristoci kamar yadda kasa ce dake cike da yawa daga cikin kabilun larabawa waɗanda asalin su maguzawa ne sai annabi ya zo garin Madina da addinin musulunci wannan ya haifar da wasu abubuwa masu yawa waɗanda surorin da suka sauka a Madina bayan hijira to suna dauke da kusan mafi yawancin waɗannan hukunce waɗanda ba a san su a garin Makka ba kaga a garin Madina annabi ya haɗu da Yahudawa da Kiristoci a garin Madina aka samu bayyanar munafukai to sannan bayan tabbatar musulmi a garin Madina a wannan lokaci ne Allah madaukakin sarki ya saukar da farlancin zakka da sauran abubuwan da suka shafi azumi da sauran ibadoji da mu'amalar zamantakewar musulmi a cikin gidajensu yaya matsalar auratayya take yaya abin da ya shafi mu'amalar kasuwanci duk waɗannan abubuwa ba a san su a garin Makka ba sai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina a yau zamu tashi aya ta 221 wanda tun daga aya ta 220 daidai har zuwa kusan in ce karshen wannan surar to ayoyin da Allah madaukakin sarki zai ci gaba da ambata mana ayoyi ne waɗanda suke dauke da tsari na zamantakewar aure da kasuwanci waye kamata ka aura waye bai kamata ka aura ba wani irin kasuwanci ya dace kai a matsayin ka na musulmi wani iri ne bai dace kai ba waɗannan ayoyin za su yi mana bayanin waɗannan shari'o'i dalla dalla insha Allah sannan za ku zo ku ji cewa wannan yana daga cikin tsarin da musulmi ne kadai Allah madaukakin sarki ya ba su su kadai ne suke da kan gadon shari'o'i waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya saukar musu kaga Yahudawa ba su da shi Kiristoci ba su da shi mushrikai ba su da shi musulmi ne kadai suke da irin wannan tsari na zamantakewa kaga kenan hada masu irin wannan tsari da waɗanda ba su ba to akwai babban zalunci ina fata jama'a mun fahimta waɗannan ayoyin dukkan su za su bayyana mana waɗannan abubuwa insha Allah dan haka zamu tashi daidai aya ta 221 a inda Allah madaukakin sarki yace wala tankihul mushrikati hatta yu'min na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
mai tsarki da daukaka yace a aya ta 221 a suratul baqara wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله يجي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن كده كتير زاك وأورو ما تا مشركي وطن دسك با مسلمي با حتى يؤمننا أرسي سنة إيمان ينزوانا خطاب دا الله مقلوكا كنسركي يكي يابس كنت دشي زوا غمزاني Allah yake jan hankalin su yake cewa kada su kuskura su auro al-mushrikat mata mushrikai malaman tafsiri suka ce wannan lafazi na al-mushrikat to lallai kafirai sun shiga cikin marasa addini maguzawa waɗanda suke bautar gumaka da waɗanda suke bautar aljanu da mala'iku da waɗanda suke ahalul kitabi Yahudu da Nasara ma'ana Yahudawa da Kiristoci malamai suka ce wannan lafazi ya shigar da dukkan waɗanda muka ambata to amma zamu zo mu ji wannan ayar umumuha khususun bi ayatil maida zamu zo mu ji insha Allah Allah ya ce wala amatun mu'minatun lallai baiwa mu'mina baiwa wacce take ba ɗaya ba mu'minatun wacce take mu'mina musulma mai imani Allah ya ce khairun min mushrikatin to tafi alkhairi fiye da mushrika ta fuskar aure tafi alkhairi a gurin Allah saboda musuluncinta da imaninta walau a'jabatkum koda ita mushrikar wato ta burge ku saboda kyanta ko saboda matsayinta ko gidansu ko kuma saboda kudinta ko saboda mukaminta Allah madaukakin sarki sai ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar da ƴaƴan ku mata ga mushrikai Allah sai ya ce hatta yu'minu har sai waɗannan mushrikan sun yi imani kaga anan kuma Allah madaukakin sarki yana magana ne da waɗanda Allah madaukakin sarki ya damka walicin mata a hannunsu ina fata mun fahimta yarka ce koko mutuwa akai aka bar maka ita a matsayin marainiya sai ya zama walicinta yana hannunka kai ne waliyinta kai ne mai daura mata aure to Allah madaukakin sarki yana kiranka da cewa wala tunkihul mushrikin kada ku aura wa mushrikai ƴaƴan ku mata hatta yu'minu har sai waɗannan mushrikan sun yi imani al-imam ibnul munzir yace wannan ijma'i ne malamai suka yi nabi halatta a aurar da musulma ga wanda yake ba musulmi ba ahalul kitabi ne ko ba ahalul kitabi ba mushriki ne ba ma guje ko ma wani iri ne matukar ba musulmi bane to ba daidai bane a matsayinka na musulmi ka dauki yarka ko wacce walicinta yake hannunka ka aurar da ita ga wanda yake ba musulmi ba Allah sai ya ce wala abdun mu'minun kuma lallai bawa mumini bawa mumini bawa wanda yake ba da ba mu'minun wanda yake da imani yake musulmi Allah ya ce khairun min mushrikin yafi alkhairi a wurin Allah fiye da mushriki walau a'jabakum koda ya burge ku ko mun mukamin shi ko mun darajar shi ko mun kudin shi ko mun matsayin shi lallai bawa mumini to yafi shi alheri da haka kada ku dauki ƴaƴan ku ka aura wa waɗanda ba musulmi ba ko mun matsayin su Allah sai bambance ya ce ulaika kaga waɗancan kaga sai ka ce almushrikati walmushrikina kenan mushrikai mata da mushrikai maza su dinnan yad'una ila an-nari suna kira ne zuwa ga wuta ta hanyar dora duk wanda suka samu dama su dora shi akan hanyar da za ta kai shi zuwa ga wuta ko dai da maganganun su ko da ayyukan su ko kuma ta hanyar kwaikwayon su kaga kenan bai halatta a auro su in mata bane in kuma maza ne to bi halatta a aura musu ba jama'a muna fahimta Allah ya ce wallahu yad'u ila aljanna shi ko Allah kira yake zuwa ga aljanna wal maghfirah kuma Allah kira yake zuwa ga gafarar shi ma'ana yana kiran mu'minai ne yana kiran musulmi ne zuwa ga aikata ayyukan da idan suka yi da'a da biyayya ga Allah to karshen su za ta tike ne a gidan aljanna wal maghfira kuma Allah yana kira ne zuwa ga ayyukan da suke wajabta gafarar Allah ga bayi bi iznihi da iznin Allah wa yubayyinu ayatihi linnas kamar haka Allah ne yake bayyana ayoyin shi ga mutane la'allahum yatadhakkarun don su yi tunani dama wannan aya idan muka lura da kyau tana dauke da bayani game da abin da ya shafi tsari na zamantakewar aure ina hukuncin aure baina ahli millataini tsakanin ma'abuta addine guda biyu malamai sai suka kasa al'umma kashi uku suka ce akwai mushrikai tsantsan mushrikai waɗanda Allah ya kira su da mushrikai da nassin alqur'ani waɗannan sune maguzawa waɗanda Allah bai taba saukar da littafi a cikin su ko annabi a cikin su ba nau'i na biyu akwai waɗanda suke kafirai ne Allah madaukakin sarki bai kira su da mushrikai ba amma Allah ya kira su da kafirai ya siffanta su da sifa ta kafirci waɗannan sune yahudawa sune kristoci in ka so ka hade su gaba ɗaya ka ce ahlul kitabai to sannan nau'i na uku akwai waɗanda suke musulmi ne wanda a cikin su akwai usat akwai fusaq akwai fujjar to waɗannan nau'in guda uku abinda ayar take so ta karantar da mu a takeice jama'a shine lallai a matsayinka na musulmi bai halatta ka auri wacce ba musulma ba to wacce ba musulma ba kaga akwai kafirai ahlul kitabai sannan akwai kuma tsantsan mushrikai maguzawa to wannan ayar malamai sai suka yi sabani game da fassara ta shin wannan ayar tana magana ne game da mushrikai tsantsa maguzawa marasa littafi kamar masu bautar wuta da masu bautar gumaka ko ku a ta hado hatta waɗanda suke ahlul kitabain kristoci da yahudawa jama'a kun fahimci tambayar wasu malamai sai suka ce wannan ayar ta tattaro kowa duk wani wanda yake kafiri ne ba musulmi ba to lalle wannan ayar ta shigo da shi kaga ta shigo da maguzawa sannan ayar ta shigo da kristoci da yahudawa ahlul kitabai ina fata an fahimta waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi sai suka ce amma ayar suratul maida ta zo tana rage fadin wannan hukunci da wannan aya ta suratul baqara ta asalin zo da shi ina fata mun fahimta a takeice ina so na dan karanto mana waɗannan bayanai dan mu dan ji su jama'a kafin kai tsaye mu ketara zuwa ga karanta abin da ke cikin littafi wanda ina fata insha Allah za mu karkare karatun mu na yau da kuma karatun mu na mako mai zuwa ne akan waɗannan karatutuka insha Allah malam yace ikhtalafa ahlut ta'wil fi hadhihi al-aya malamai masana tafsiri sun yi sabani game da fassara wannan aya hal nazalat muradan biha kullu mushrikin am muradan bi hukmiha ba'd al-mushrikat duna ba'd wa hal nusikha minha ba'da wujubi al-hukm biha shay'un am la malamai sun yi sabani game da fassara wannan aya al-imam ibn jarir al-tabari yace hal nazalat muradan biha kullu mushrikin shin wannan ayar ta sauka tana nufin duk wata mushrika kada a aure ta ma'ana mushrika hatta kristoci da yahudawa am muradan bi hukmiha ba'd al-mushrikat koko ana nufin wasu mushrikai mata duna ba'din banda wasu kun fahimci tambayar tambaya ta biyu wa hal nusikha minha ba'da wujubi al-hukm biha shay'un am la bayan tabbatar da wannan hukuncin na haramta auren mushrikai shin an shafe hukuncin koko ba a shafe shi ba ayar tana nan a yadda take ibnu jarir yace ga tahriru aqwalil ulama ga abinda malamai suka fadi a takeice game da wannan aya yace fa qala ba'duhum wasu suka ce nazalat muradan biha tahrimu nikahi kulli mushrikatin ala kulli muslimin min ayi ajnas shirk. Wannan ayar ta sauka tana nufin haramta auren duk wata mushrika wacce yake ba musulma ba, haramta aurenta ga duk wani musulmi. Wannan shirkar da wannan mushrikar take tare da ita ko ma wani irin jinsi ne na shirka. Kanat abidata wasanin, mai bautar gunki ce, au kanat yahudiyatan au nasraniyatan, kirista ce ko ba yahudiya, au majusiyatan ko mai bautar wuta, au min ghairihim min asnafi shirk, koko wasu ma waɗanda ba su bane waɗanda suke cikin wani nau'i na shirka. Malamai suka ce wannan ayar ta zo ne da dukkan waɗannan sun shiga cikin umumin wannan aya. Waɗannan malamai suka ce thumma nusikha tahrimu nikahi ahli alkitab, daga nan sai aka shafe haramcin auren matan da suke ahlul kitabi ne, yahudawa ne da kristoci. Ma'ana a farko wannan ayar ta tattaro su gaba daya, amma daga baya sai aka share haramcin da ke ga auren ahlul kitabi. Wata aya ta share wannan a bisa ra'ayin waɗannan malaman. Malamai suka ce ita ce ayar da ta zo a suratul Ma'ida aya ta 5, a inda Allah yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat, a yau ne Allah yake na halatta muku dadadan abubuwa. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, abincin waɗanda aka bai wa littafi, kaga kristoci da yahudawa kenan, halal ne a gare ku ku ci. Wa ta'amukum hillul lahum, abincin su shi ma halal ne a gare ku kwa iya ci. Allah sai ce wal muhsanat minal ladina utul kitab, sannan halal ne katangaggun mata tsararru daga cikin waɗanda Allah ya bai wa littafi, halal ne a gare ku ku musulmi ku aure su. Har a ƙarshen ayar Allah ya ce idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidina akhdan. Kunga wannan aya malamai sai suka ce sai ta shafe haramcin auren matan ahlul kitabi, kenan sai ya zama mushrikai waɗanda suke masu bautar gunki, sai ya zama wannan ayar da muka karanta da Allah ya ce wala tankihul mushrikat, to ayar kadai da su take banda ahlul kitabi. Ina fata jama'a mun fahimta. Kunji wannan shine ra'ayi na farko da malamai suka tafi akai. Wa mimman qala zalika, daga cikin malaman da suka tafi zuwa ga wannan fassara akwai Abdullahi dan Abbas, akwai Al-Hasan Al-Basri, akwai Ikrima Maula ibn Abbas, akwai Mujahid ibn Jabr, akwai Ar-Rabi'u ibn Anas, da gurgurdar riwayoyi da aka samu daga gare su dukkan su Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da waɗannan asar din a cikin littafin shi Tafsirul Qur'an. Abdullahi dan Abbas, maganar da aka samu daga gare shi cewa yayi game da fassara wannan ayar, istasnallahu nisaa ahlil kitabi, Allah ya togace mata waɗanda suke ahlul kitabi ne su a iya auren su, amma waɗanda ba su ba cikin mushrikai to ba daidai bane a aure su, haramun ne da nassun wannan ayar. Ikrima da shi da Hasan al-Basri suka cewa suka yi fa nusikha min zalika at-tahrim nisaa ahli al-kitabi ahallahunna lilmuslimina, sai Allah madaukakin sarki ya share haramcin auren ahli al-kitab, sai ya halatta auren su ga musulmi. Da wace aya? Da waccan aya ta suratul Ma'ida. Mujahid ko cewa yayi nisa'u ahli makkata, matan makka mushrikai, wa man siwahunna minal mushrikin, da waɗanda ba su ba cikin maguzawa, waɗanda ba a saukar musu da littafi ba, to su Allah ya haramta. Sai yace thumma ahalla minhunna nisa'a ahli alkitabi, shi ku Rabi'u dan Anas cewa yayi harrama Allahu almushrikat fi hadhihi alaya, Allah ya haramta auren mushrikai a cikin wannan aya. Thumma anzala fi suratul Ma'ida, sai Allah ya saukar da aya a suratul Ma'ida fastasna nisaa ahli alkitab, sai Allah ya togace matan ahli alkitabi. Jama'a kun fahimci wannan mazhabin kuwa na farko, kenan su waɗannan sun tafi akan ayar ta zo ne ta tattaro dukkan mushrikai wasaniyatun kanat aw majusiyatan aw nasraniyatan aw yahudiyatan sai suka ce amma sai ayar ma'ida ta shafe haramcin auren matan ahlul kitabi sai ta wanzar da haramcin auren matan da ba na ahlul kitabi cikin baqiyatul mushrika mushrikat ina fata mun fahimta wa qala akharun malaman tafsiri suka ce wasu kuma sai suka fadu wata magana akasin wadanda wadancan malaman suka fadi suka ce bal unzilat hadhihi al-aya muradan bi hukmiha mushrikatil arab wannan ayar ta sauka ne abinda ake nufi da ita haramcin auren mushrikan larabawa lam yunsakh minha shay'un ba ashara komai daga cikin ta ba kaga wadancan sun ce an share sun yi da'awan nas waɗannan kuma sai ba su yi da'awa akwai nasikh da al-mansukh a tsakanin su ba suka ce walam yastasni wa inna ma aya wannan ayar suka ce babu istisna'i a cikin ta ai aya ce da take am aya ce da tazo da hukunci mai fadi zahiruha ma'ana zahirin ta yana dauke da hukunci mai fadi amma kuma khassun ta'wiluha idan aka tashi fassara ta to sai a rage mata fadi da ayar suratul ma'ida menene bambanci tsakanin waɗannan mazahib din guda biyu waɗancan na farko sun tafi akan akwai an-nasikh da al-mansukh tsakanin waɗannan ayoyin su kuma waɗannan sun tafi akan babu naskhi tsakanin su innama ayar nan da muke tafsirin ta suratul baqara aya ce da tazo da lafazi mai fadi ma'ana ka ce amci an fahimta ita kuma ayar suratul ma'ida khas ce da take rage fadin hukuncin wancan am din ina fata mun fahimta daga cikin malamai na tafsiri daga suka fada haka akwai Qatada daga ciki akwai Sa'id ibn Jubairin sannan akwai wata riwaya ta biyu da aka samu daga Abdullahi dan Abbas ga abinda Qatada yace ai mushrikatul arabi matan larabawa mushrikai su wannan ayar take nufi allati laysa lahunna kitabun yaqra'anahu wadanda ba su da littafi Allah bai saukar musu da littafi ba kaga su ake nufi da kada a aura ina fata mun fahimta kenan wadanda Allah ya saukar wa littafi suke karantawa fa yahudu da nasara kaga banda su kenan ina fata mun fahimta Sa'id dan Jubairin cewa ai mushrikatu ahlil awsan mata mushrikai maguzawa kaga banda waɗanda suke ahlul kitabai ina fata muna fahimtar wannan waɗannan mas'alolin jama'a ra'ayi na uku malamai suka ce bal unzilat hadhihi al-ayatu muradan biha kullu mushrikatin min ayi asnafi shirki kanat wa saniyatan kanat aw majusiyatan aw kitabiyatan yahudiyatan wa nasraniyatan wala naskha minha shay'un wala nusikha minha shay'un waɗannan suka ce ayan nan tana nan a umuminta babu naskhu a cikin ta babu wato rage fadin hukuncin ta tana nan mata maguzawa haramun ne a aure su haramun ne a auri ahlul kitabi ma'ana ayar tana nan a yadda take ina fata mun fahimta to jama'a kun ji waɗannan wato asalin maganganu manya guda uku da malaman tafsiri suka yi wannan magana ta ƙarshe an samu ta daga malamai guda biyu na farko akwai babban malami cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabi Abdullahi dan Umar kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ambaci haka a cikin kitabun nikah a cikin sahihul Imam al-Bukhari Abdullahi dan Umar yace ai waɗannan matan mushrikai ne yahudawa da kristoci sun shiga cikin su har ma aka samu magana daga gare shi yake cewa wani shirka yafi girma fiye da wacce tace Isa rabbuha annabi Isa shine ubangijinta mallai yace ai wannan shirka ce inji Abdullahi dan Umar shirka ce jama'a ko ba shirka bace Abdullahi dan Umar yace to wannan yana nuni akan hatta matan ahlul kitabi sun shiga cikin mushrikai da Allah yace wala tankihul mushrikati ina fata jama'a mun fahimta daga cikin malaman da suke karfafar wannan ra'ayin suna kawo waccan aya ta cikin suratul tauba da Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatil nasara almasih ibnullah Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne, Kiristoci suka ce Isa dan Allah ne. Allah sai ce zalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sirriki malaman su da masu bautar cikin su a matsayin alloli ba Allah ba shi kadai. Allah sai ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, alhalin ba a umurce su da komai ba sai su bautawa Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Allah ce la ilaha illahu, babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Subhanahu, Allah sai ce tsarki ya tabbata gare shi amma yushrikun, game da abinda waɗancan suke shirka da Allah a cikin shi. Yanzu Allah ya ambaci Yahudawa da maganganun su, ya ambaci Kiristoci da bakar aqidar su. Daga can ƙarshen ayar sai ce subhanahu amma yushrikun. Malamai suka ce wannan ayar tana karfafan mazhabin Abdullahi dan Umar da cewa ai ahalul kitabi Yahudawa da Kiristoci su ma mushrikai ne. Ina fata jama'a mun fahimta. Wasu ko suka ce a Kiristoci ba mushrikai bane amma kafirai ne. Ma'ana akwai bambanci tsakanin kenan mushrikai da kafirai da nassin Al-Qur'ani. Waɗanda suka ce Yahudawa da Kiristoci ba mushrikai bane kafirai ne, sun kafa hujja da ayoyi burjik a Qur'ani. Daga cikin ayoyin Suratul Bayyina Allah yana cewa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina. An ce ahlul kitab sai aka yi adafin shi akan al mushrikun. An fahimta? Malamai suka ce wal adafu yaqtadi al mughayara, dan in aka ce ahlul kitabi sai aka ce da mushrikai, to yana nuni akan ahlul kitabi ba mushrikai bane ko da yake dukkan su kafirai ne. Ina fata jama'a mun fahimta. Sannan suka ƙara hujja da ayar da tazo a cikin suratul bayyina din, da Allah ya ce innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Kaga dai aka ƙara adafin ahlul kitabi akan mushrikin, da kuma wancan ayar da Allah ya ce ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi a cikin bakar din an wuce tafsirin ta a baya. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikin. Malamai suka ce wal adafu yaqtadi al mughayaratu bainal ma'dufi wal ma'dufi alayhi. An yi adafin ahlul kitab akan al mushrikun. Malamai suka ce wannan yana nuni akan ahlul kitabi daban, al mushrikuna daban. Ina fata mun fahimta. Daga ƙarshe malaman tafsiri masana irin su Ibn Jarir suka ce wa awlal aqwali bi ta'wili hadhihi al aya. Yanzu kun ji waɗannan mazahib din guda uku, sai Ibn Jarir yace maganar da tafi dacewa a fassara wannan ayar da ita, shin a fassara ayar da cewa nasikh ne da mansukh, suratul maida ita ce an-nasikh, ita kuma ta suratul baqar ita ce al-mansukh, ko ku a fassara ayar a matsayin ta suratul baqara amce ta suratul maida khas ce, ko ku a gudanar da ita ayar suratul baqara ala umumiha min duni da'awan nasikh wal khusus. Jama'a kun fahimta? Malamai sai suka ce abinda yake daidai game da fassarar wannan ayar, wannan ayar am ce makhsusun bi ayatil maida, ma'ana aya ce da tazo da fadin hukunci, wacce ayar suratul maida ta rage mata fadin hukunci. Ma'ana Allah ya haramta auren mushrikai gaba daya, sai ayar suratul maida sai ta zo da istisna'in ahlul kitabi. Ina fata jama'a mun fahimta. Da'awan nasikhi, cewa wannan nasikh ne da al-mansukh, yana lazumta sanin tarihin saukar waɗannan ayoyin da kuma surorin, dan ba za ka yi da'awa wannan nasin ya shafe wannan ba sai in kana da tarihi ko nasi a hannunka. To yanzu shin suratul baqara ce ta fara sauka ko ma'ida? Ya kamata mu sani da baqara da ma'ida dukkan su surori ne da suka sauka bayan annabi ya yi hijira. Ina fata an fahimta. to yanzu Maida ce ta fara sauka koko suratul baqara ce ta fara sauka malamai sai suka ce surar da ta fara sauka bayan hijirar annabi daga makka zuwa madina ita ce suratul baqara tana daga cikin awailu ma nazala ba'da alhijra ina fata mun fahimta ita ma idafa suka ce tana daga cikin awakhiru ma nazala ba'da alhijrati to kenan idan aka yi da'awan nasuhu mu kiyaye in aka ce ta ma'ida ta shafe ta baqara to akwai rudani a ciki kenan Allah ya sa jama'a muna fahimtar waɗannan matsalolin dan yaushe za a ce suratul baqara ta sauka bayan annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina bayan annabi ya je madina ma'ida ta sauka a bayan ta kuma a ce wata ta ma'ida wato ta baqara a ce za ta shafe ta ma'ida jama'a kun fahimta ko kuma a ce ta ma'ida za ta shafe ta baqara afwan ina fata an gane kaga idan akai wannan da'awar to lalle an kauce wa ka'ida ta ilimi ka'ida ta annasihu da almansukh ina fata an fahimta da haka kenan da'awan nasakh game da wannan ayar to kuskure ne ba daidai bane ina fata jama'a mun fahimta muna fahimtar waɗannan matsalolin ai je mu karanta littafin annasikh wal mansukh na al-imam abu ja'far an-nahas da annasikh wal mansukh na al-imam ibn al-jawzi zamu ga cikakken bayani game da abin da ya shafi shin tsakanin waɗannan ayoyin akwai annasikh ko babu ina fata an gane dan haka kenan kun ga waɗanda suka tafi akan akwai annasikh da al-mansukh tsakanin waɗannan ayoyin to wannan tafsiri ne wanda yake ba daidai bane ina fata an fahimta to sanan waɗanda kuma suka ce ayar ta tabbata a bisa umuminta kamar Abdullahi dan Umar yaya za su yi da kuma ayar suratul Maida jama'a mun fahimta da kyau ya za su yi da ayar suratul Maida malamai sai suka ba da amsa game da mazhabin su cewa ai dama fa Abdullahi dan Umar a mazhab daga cikin sahabbai yana bin mazhabi ne na tsantseni hatta abubuwan da suke halal to shi bai cika wato zakke musu yana aikata su ba ina fata da ma mun fahimta wannan shine amsar da malamai suka bayar asarin ko da aka samu daga Abdullahi dan Abbas daga Shaharu dan Haushab a cikin isnadin malamai suka ce asari ne da'ifi wanda yake ba a hujja da shi la taqumu bihil hujjatu ina fata da ma mun fahimta yanzu kun ga kenan tahrirul aqwal tantance magana game da fassara wannan ayar farkonta game da waɗannan maganganu guda uku da muka kawo maganar da take daidai sai mu ce wannan ayar am ce makhsusun bi ayatil maida ijma'i ya tabbata akan haka kamar yadda al-imamu ibnul munzir ya hikaito ijma'i daga malamai game da wato asalin wannan ayar ina fata an fahimta sannan sai kuma muka bayar da amsa game da waɗanda suka tafi akan da'awan nasikhi sannan muka ba da amsa game da waɗanda suka tafi akan ayar tana nan tabqa ala umumiha jama'a mun fahimta da kyau kuwa mu yi hakuri mun fara shigowa cikin mas'alolin da suka shafi hukunce hukunci za ku ji ana tattauna abubuwan da suka shafi ahkam musamman ma waɗannan ayoyin ina fata an gane kaga wannan yana buƙatar da idan muka zo tattauna irin waɗannan matsalolin zamu kawo mazahibul ulama'i mu zamu kawo dalilan su sannan sai mu karkata zuwa ga abin da yake daidai da bisa ƙarfin dalilai waɗanda kuma dalilan su ba su da ƙarfi shikenan sai a wato asalin warware dalilan su a bisa ilimi ina fata jama'a mun fahimta wannan shine ka'ida ta fiqhul makaran da malamai suke yi a cikin littafan su Allah madaukakin sarki ya taimaka. Da haka jama'a a takeice farkon wannan ayar da Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna a takeice abinda ayar take so ta karantar da mu jawazu zawajil muslimi bil kitabiyat ya halatta musulmi ya auri waɗanda suke ahalul kitabaini ko dai kirista ko kuma ba yahudiya kaji aka ce ya halatta ba mustahabi aka ce ba ya halatta ba mustahabi aka ce ba ina fata jama'a mun fahimta dan an samu asari jama'a daga Abdul da wato daga Sayyidina Umar cewa Huzaifa ibn al-Yaman ta shi da wani sahabi sun auri waɗanda suke ahlul kitabai wannan ya auri ba yahudiya wannan ya auri krista sayyidina umar sai ya rubuta takarda ya aika musu cewa su rabu da su huzaifa sai ya tambayi sayyidina umar kana nufin cewa auren su haramun ne umar sai ya ce a'a sai dai ina gudun muku kada ku je ku auri matayen da suke mazinata ne sai ya zama mutuncin ku ya zubi kuma ku ana koyi da ku musamman a cikin sahabbai manya ne ku masu mutunci masu daraja kada wasu su dauka auren su mustahabi ne ko sunna ne ina fata jama'a mun fahimta malamai suka ce kaga kenan wannan asari na sayyidina umar ba yana haramta auren ahlul kitabi bane sai dai yana nuna lallai musulmi su yi tsantseni su taka tsantsan da auren ahlul kitabi musamman ma jama'a irin zamunan nan na karshe makirci ake wa musulmi sai a turo musu mata waɗanda yake ba musulmi ba dan su aura saboda nan gaba ana sa ran zai zama shugaban ƙasa ko zai zama gwamna ko zai samu wani matsayin da ana fatan a iya rike akalar jagoranci da yake wa mutane da shugabanci a iya juya shi ta hanyar aurar da yake wa wance wacce ba musulma ba ina fata jama'a mun fahimta to kaga lalle ne musulmi mu dawo cikin taitayin mu ayar tana cewa halal ne ba cewa take mustahabi ba ina fata mun fahimta sannan wannan asari na sayyidina umar yana karfafa musulmi ne akan auren musulmi kada ka kuskura ka bar musulmi ga ayya musulmi ka tafi ka ce ka aure ahlul kitabi da nufin ayya halatta ina fata mun fahimta kaga wannan tozarci ne ina fata an gane waɗannan mas'aloli jama'a dukkan su mun tattauna su ne game da daidai gabar da Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ina fata an fahimta waɗannan mas'aloli ka je ka karanta su a cikin Ibn Jarir cikin kitabut tafsir da wannan littafi da zamu karanta a yanzu na al-Imam al-Qurtubi da littafin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani da littafin Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an da littafin Daf'u Ihamil Iftirabi an Ayil Kitab na al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqizi da littafin Ma'alimut Tanzil tafsirin al-Imam al-Baghawi da littafin Fathul Qadir na al-Imam al-Shawkani da An-Nasikh wal Mansukh na manya-manyan malaman nan guda biyu kamar yadda ne mana ishara al-Imam Abu Ja'far al-Nahhas da al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya datar da mu to sai abin da ya rage game da wato inda Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar da ƴaƴan ku mata ga mushrikai har sai sun yi imani ina fatan photocopy dake hannun mutane zamu bi waɗannan matsaloli gaba gaba mu karance su gaba ɗaya insha Allah idan lokaci a yau ya bayu mun gama to madalla idan ko lokaci bai bayu ba to in Allah ya kai mu darasi na gaba na wannan tafsiri zamu dauko wato waɗannan matsaloli mu ci gaba da tattauna su a hankali ba za mu gaggawa gurin fassara waɗannan ayoyin ba wannan shine manhajin da malam yake bi kuma mu ma shine tsarin da zamu ci gaba da bi insha Allah ba dan takalidanci ba sai dan ya dace da tsari na ilimi ina fata mun fahimta da haka jama'a gashi a cikin littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an na al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtubi wanda ya rasu hijrara da shekara wato sanata 71 ba'da al-mi'ati as-sadisati hijriya da aka gashi zan karanto tun daga shafi na 461 jama'a kowa ya gani ko malam yace qauluhu ta'ala wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum wannan gaba ta wannan aya al-Imam al-Qurtubi yace fihi 11 mas'alatan a cikin ta akwai masaloli 11 al-ula mas'ala ta farko qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace wala tunkihu wala tunkihu ma'anar wannan ai la tuzawwijul muslimata min al mushriki kada ku aurar da musulma ga mushriki an fahimta kaga wannan mushrikin kowani iri kada ka dauki wannan fassara kuma ka akasanta waccan da muka yi maka dan haka anan koda ahlul kitabi koda ba yahudi koda ba maguji to be halatta a dauki auren ya a bashi ba ina fata an fahimta malan yace wa ajma'atil ummatu ala anna al mushrika la yata'u al mu'minata biwajhin malaman wannan al'umma kafdin su sun hadu akan mushriki wanda ba musulmi ba la yata'u al mu'minata biwajhin ta kowace fuska be halatta ya sadu da musulma ba be halatta ya sadu da mu'mina ba ina fata an gane lima fi zalika min al-ghadabati ala al-islam saboda abinda ke cikin haka na kaskanci da nuna raunin musulunci musulma tana karkashin mushriki yana saduwa da ita to wannan kaskanci ne ga musulunci ina fata an fahimta al-imam al-qurtubi yace wal qurra'u ala dhammi ta'i min tunkihu kab malaman qira'ar al-qur'ani sun tafi akan karanta wannan kalma da tunkihu ma'ana ta'un din nan mai dige-dige guda biyu a sama to kai mata wasalin rafa'a ina fata an gane kace wala tunkihu kaga a can an ce wala tankihu nan kuma aka ce wala tunkihu kaga akwai bambanci can wala tankihu ku kada ku auri mata mushrikai nan fa wala tunkihu kada ku aurar da mata yanku ga waɗanda suke mushrikai ma'ana fi'ilin lazimi ne da wanda yake muta'addi ina fata mun fahimta ma'ana sulasi ne da wanda yake ruba'i kaga wancan mai fataha a farkon shi sulasi ne wannan fa mai damma a farkon shi ruba'i ne daga ankaha yunkihu ina fata an gane ankaha ya aurar yunkihu yana aurarwa idan kace nakaha ya aura shi da kanshi kaga lazimi ne kenan amma da akai mishi ziyada a farkon shi da alhamza da ɗaya daga cikin ahrufu ziyada sai ya wayi gari ya zama muta'addin ila maf'ulin wahidin muta'addin ba'da an kana laziman ina fata an gane sai ya zama kamar yadda malamai suke cewa ziyadatun fil mabna tufidu ziyadatun fil ma'ana ina fata an gane me yasa da tsaya ina mana waɗannan bayanan suna da alaka da bayanan da malam zai gina mana ne wala tunkihu kafur ra'u sai suka tafi akan yi mata'un din nan bamma tunkihu kada ku aurar kenan mata aurar da su ake yi mace in ta aurar da kanta ko auren yayi babu wali idan mace ta aurar da wata mace irin ta ko auren yayi kun fahimci matsalar ko da kyau shine yanzu zamu tattauna har zuwa ƙarshe wake zama waliyin mace a aure wa yafi cancanta ya zama waliyinta danta ko mahaifinta ina hukuncin mace ta danka walicin aurenta a hannun wanda ba waliyinta ba sune waɗannan matsalolin da zamu karanta insha Allah zamu bi su sannu-sannu a hankali ba za mu yi garaje ba insha Allah da haka malam yace الثانيه مساله تبيو في هذه الايه kaga a cikin wannan aya akwai dalilun bin nafsi ala alla nikaha illa bi waliyyi a cikin wannan aya akwai dalili kuma dalilin nafsi qarara ku fahimta akwai bambanci tsakanin ad-dalil wan nafs akwai bambanci tsakanin su ad-dalilu shine dalili ne amma zai iya daukar wata fassara daban da fassarar da aka kafa hujja da shi amma kaga annasu shine raba gardama wanda la ya hatamilu ta'wila biwajhin min alwujuhi to duk dalili na qur'ani ko sunna da bai daukar wata fassara sai kwaya daya to wannan ana kiran shi annas dalilin da ko ka iya juya shi ta nan ka kafa hujja da shi ta can ma ka iya juya shi to wannan ba a kiran shi nassi a wurin malaman usul sai dai ana kiran shi da ad-dalil. Amma mun fahimci ka'idar nan da kyau? malam yace fi hadhihi al-ayati dalilun bin-nassi ala alla nikaha illa biwaliyin, wannan aya akwai dalili karara wanda baya daukar wata fassara cewa ba a yin aure sai da waliyi, mana duk auren da akai babu waliyi to za ku zo ku ji hukuncin shi, kenan waliyi ko walicci to rukuni ne daga cikin rukunnan aure. Ina fata an fahimta. Malai ce kala Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, Muhammad dan Ali ibn al-Husayn daya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yafi shahara da Zainul Abidin ko, yace an-nikahu bi waliyin fi kitabillah, aure ana yin shi ne da waliyi a cikin littafin Allah, haka al'amarin yake, haka hukuncin yake. Thumma qara'a, sai ya karanta wannan aya, wala tunkihul mushrikina, kaga sai ya kafa hujja da wannan ayar. Qala ibn al-Munzir, al-Imam Abu Bakar ibn al-Munzir yace sabata anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala la nikaha illa bi waliyin, ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi yace la nikaha illa bi waliyin, babu aure sai da waliyi, mana ba a yin aure sai da waliyi, kenan walicci sharadi ne kuma rukuni ne daga cikin rukunnan aure. Ina fata an fahimta. Malam yace wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi an-nikahi bighairi waliyin, malamai masana sun yi sabani game da ina hukuncin auren da aka yi shi ba da wali ba. Fa qala kaseerun min ahli al-ilm, sai mafi yawancin malamai suka ce la nikaha illa bi waliyin, wannan aure bai yi ba, duk auren da aka yi shi babu waliyi to auren bai yi ba. Wa qad ikhtalafa ahli al-ilm fi an-nikahi bighairi waliyin, malamai sun yi sabani game da yin aure ba da wali ba. Fa qala kaseerun min ahli al-ilm, sai da yawa daga cikin malamai suka ce la nikaha illa bi waliyin, babu aure sai da wali, duk auren da aka yi shi babu wali, babu waliccin wani to wannan aure bai yi ba, lalle ne sai an asalin maimaita shi sai an sake daura shi da wali. Malai ce ruwi hada al-qawlu an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wannan magana an ruwaito ta daga sahabi sayyidina Umar dan Khattab, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, wa Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Abi Hurairah radiyallahu anhum, da Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda, duk sun tafi akan cewa la nikaha illa bi waliyin. Wa bihi qala Sa'id ibn al-Musayyab, kuma da wannan fatawa ne babban cikin tabi'ai آخر المتقدمين سعيد بن مسيب يفتوى دئتا والحسن البصري دا الإمام الحسن البصري وعمر وعمر بن عبد العزيز دا عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو عبيد, waɗannan dukkansu sun tafi akan cewa babu aure sai da wali. Ina fata mun fahimta. A can baya inda malam yace kala Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, sai nace muku Zainul Abidin, ha kuskure ne, Muhammad dan Ali dan Husayn dan Baqir Abu Ja'far al-Baqir, ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba Zainul Abidin ba kamar yadda na faɗi. Asarin al-Imam Ibn Jarir ne Tabari ya fitar a cikin kitabu tafsir a mujallaji na uku shafi na 719. Ina fata an fahimta. Qultu, ni nace Qurtubi kenan jama'a, wa huwa qawlu Malik, wannan fatawa ta cewa babu aure sai da wali to ita ce fatawar Imam Malik radiyallahu anhum ajma'in, Allah ya kara musu yarda gaba daya. Wa abi saurin, kuma ita ce fatawar Abu Saur wa Tabari da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari. Jama'a kun fahimta? Bale ce wa qala Abu Umar, malam Abu Umar Ibn Abdul Barr kenan, yace hujjatu man qala la nikaha illa bi waliyin, dalilin wadanda suka ce babu aure sai da wali, dalilin su shine suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad sabata anhu annahu qala la nikaha illa bi waliyin. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace babu aure sai da wali. Wa yace rawa hadha alhadith shu'ba wasauri an abi ishaq an abi burdata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mursalan. Waɗannan su suka ruwaici hadithin wato shu'ba da al-imam sauri daga abu ishaq da abu daga abu burdata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, amma hadisi ne mursali. Na fata an fahimta ma'ana hadisi ne mursali, hadisin da kai tsaye tabi'i yace annabi yace, tabi'i yace annabi yace, haka aka ruwaici hadisin. Ko da yake ta wata hanya an samu wani ya danganta hadisin da cikakken isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, malamai sai suka rabu biyu. Wasu suka ce to wannan hadisin tunda an samu wani wanda yayi isnadin shi ya ambace shi mausulan musnadan zuwa ga annabi, wannan karin tunda shi marwaicin sika ne mutumin kirki, to za a karbi ziyadar shi. Wasu kuma sai suka ce a'a ba za a karba ba. To waɗanda suka ce ba za a karba ba, to su ma sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda suna hujja da hadisi mursal, akwai kuma malaman da ba sa hujja da hadisi mursal. Sai shi Ibn Abdul Barr sai ya ce faman yaqbalu al-marasila, wanda yake karban hadisai waɗanda suke marasil yake hujja da su, yalzamuhu qabuluhu, to lail wannan hadisi dole zai karbe shi kuma zai yi fatawa da shi. Ina fata an gane. Sai cewa amma man la yaqbalu al-marasila fayalzamuhu aidan, wanda shi ma bai karban hadisi mursali, wannan hadisin dai shi ma sai ya lazumce shi sai ya karba hadisin. Me yasa? Malam sai ya ce li anna allazina wasaluhu, saboda malaman da suka yi wasulin hadisin isnadin zuwa ga annabi min ahlil hifzi was-siqati, malamai ne masu hadda kuma amintattu ne. Wa mimman wasalahu, daga cikin marwaita da suka kawo hadisin da cikakken isnadi zuwa ga annabi basu ambace shi mursalan ba, akwai Isra'ilu wa Abu Awana, waɗannan malaman sun ambace hadisin da cikakken isnadi har zuwa ga annabi. Malik kilahuma an abi ishaqa an abi burdata, dukkan su suka ce daga Abu Ishaq daga Abu Burdata sahabi, an abi Musa daga Abu Musa, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Abinda malai ke so ya bayyana mana shi Ibn Abdul Barr, wato wannan hadisi an ruwaice shi ta hanyoyi guda biyu. Hanyar farko sai ta zama hanya ce mursala, hanya ta biyu kuma sai ta zama hanya ce musnada muttasila mausula ila annabi sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda suka karkata akan cewa hadisin mursali ne, to wasu sai suka ce ba a hujja da hadisi mursali. Ina fata an gane. Waɗanda kuma suka ce a'a hanyar nan da aka ambata wacce take ba mursala ba, suka ce kuskure ne ya faru. Malamai sai suka ce a'a ba kuskure bane, ai waɗanda suka yi isnadin maganar da isnadi cikakkiya har zuwa ga annabi, to su ma ahlul hifz ne kuma amintattu ne. Ku ji abinda malam yace. Wa Isra'ilu, shi wannan Isra'ilu marwaicin hadisin an gane, wa man taba'ahu, da waɗanda suka yi mishi mutaba'a suka ambaci hadisin da cikakken isnadi, malam yace huffazun, manyan mahaddata ne a ilimin hadisi. Sai yace wal hafizu tuqbalu ziyadatuhu, mahaddaci ana karban ƙari idan yazo da shi a cikin hadisi. An fahimta da kyau? Mala yace wa hadhihi ziyadatun, kaga wannan ƙari da Isra'ilu da shi da waɗanda suka yi mishi mutaba'a suka zo da shi suka ambaci hadisin musnadan muttasilan, malam yace ya abuduha usulun, akwai wasu usul, akwai wasu gimshikai na nassoshin Al-Qur'ani dake karfafar haka. Hadisin cewa la nikaha illa bi wali, akwai usul na ayoyin Al-Qur'ani dake taimaka ma wannan hadisi, yana nuni akan hadisin yana da asali kenan. Jama'a kun gane da kyau? Qala Allahu azza wa jalla, ga abinda Allah madaukakin sarki yace fala ta'buluhun an yankihna azwajahun, kada ku zabtare haƙƙin mata, ku ki aurar da su ga matayensu, ku hana su komawa afwan zuwa ga mazajensu, ku ki aurar da su zuwa ga mazajensu, ku hana su komawa gurin mazajensu. Aya ta 233 a Bakara, malam yace wa hadhihi al-aya, kaga wannan aya nazalati ma'aqil ibn yasar, ta sauka ne game da sahabi ma'aqil dan yasar, iz adala ukhtahu an muraja'ati zawjiha, asad da ya hana yar uwar shi ta koma dakin mijinta. Qala al-bukhari, haka al-imam al-bukhari ya fadi, kaje ka duba sahih al-bukhari a lamban hadisi na 4529. Malam yana so ya nuna mana ina wajhul istidlal da yake so ya kawo ya karfafa wancan hadisin, sai yace walaula anna lahu haqqan fil inka, in baccin ma'aqilu dan yasarin yana da haƙi game da aurar da yar uwarshi shi a matsayin shi na waliyinta, ma nuhiya anhu anil adli, da ba a hana shi wato zabtare haƙin matar ya hana ta komawa ɗakin mijinta ba. Kenan cewa kada ku hana su yana nuni akan akwai walici, kenan akwai alwali kenan, kamar yadda hadisin yake cewa la nikaha illa bi waliyyi. Kun fahimci wajhul istidlal jama'a? To kun ga kenan wancan hadisin hadisi ne ingantacce, da karanta alfiya ta Iraki tare da sharhin wannan littafi na al-Imam as-Sakhawi mai suna Fathul Mughis, Fathul Mughis a cikin alfiya ta Iraki, har sai da ya kawo cewa ai imma hadisin ya zo a matsayin mursali ta wata hanya, to ai ta wata hanya ya zo musnadan muttasilan, kuma wanda ya zo da ziyadar ya kawo maganar ya kawo hadisin da isnadi, ya ce ai mahaddaci ne kuma amintacce ne wanda ana karɓan ziyadarsu, ya ce ma'a kauni man arsalahu kaljabali, ma'ana wanda ya irsalin kaljabali fil hifzi kenan, ma'ana gurin hadda to kamar dutse ne. Ina fata mun fahimta, kasa akwai malaman hadisi da saboda ƙarfin hadda sai a ce jabalul hifzi, kamar irin su kenan jama'a, kamar irin su al-Imam al-Bukhari. To wanda yayi isnadin hadisin ya kawo shi musnadan muttasilan kaljabali fil hifzi, shine wane? Shine wannan Isra'ilu din wa man taba'ahu min al-hifz. Ina fata an gane ka'ida, kuma a gurin malamai na hadisi cewa suke wa ziyadatu thiqati maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaqu minhu wa arjahu minhu. Ina fata jama'a mun fahimta. Malin yace qultu ni al-imam al-qurtubi, sai nace yanzu kaga qurtubi ya karfafi wannan hadisi da usulul ayati kenan. To daga cikin ayoyin da zai ci gaba da kawowa game da karfafan cewa ba a yin aure sai da wali, malai ce wa ma yadullu ala hadha aidan min al-kitab, yana daga cikin abin da ke nuni game da ba a aure sai da wali min al-kitabi a cikin al-qur'ani, qawluhu fadin Allah da yace fankihuhunna bi'izni ahlihinna, ku auri matan da izinin iyalansu, iyayensu waɗanda waliccinsu yake hannunsu. Ina fata mun fahimta. Wa qawluhu da fadin Allah da yace wa ankihul ayama minkum, ku maza ku aurar da gwagware mata daga cikinku. Al-ayama jam'i ne, mufrad din shi shine al-ayyimu. Menene al-ayyimu? Shine macen da bata da miji, sawa'un sayyibun kanat aw ambikiran, budurwa ce koko bazawara ce. Ina fata mun fahimta. To kaga cewa da akai ku aurar da mata yana nuni akan mace bata aurar da kanta kenan. Jama'a kun fahimta da kyau? Kaga waɗannan ayoyi ne usul ne da ke tabbatar da la nikaha illa bi waliyyi. Al-Imam al-Qurtubi yace falam yukhatib ta'ala bin nikahi ghayra ar-rijali, Allah madaukakin sarki bai yi magana ta hanyar aurarwa ba in ba maza kadai ba, ma'ana Allah yayi magana da maza ne wurin aurarwa, kenan mata ba sa aurarwa kuma ba sa aurar da kansu, kaga wannan yana nuni akan walici yana hannun maza ne kenan. Malai ce walau kana ilan nisa, da a ce walici a hannun mata yake, la zakarahunna, da Allah ya ambaci wannan walici cewa a hannun mata yake. Wa sayati bayanu hadha fi an-nur, cikakken bayani game da wannan mas'ala za ta zo a cikin suratul nur karkashin tafsirin waccan aya ta wa ankihul ayama minku malam kokobi sai ya ci gaba da ambaton usul din da ke tabbatar da walicci yana hannun maza ne yace wa qala ta'ala hikayatan ayn shu'aibin fi qissati musa alayhi masallamu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da fadi hikayar maganar da aka samo daga Shu'aibu annabi Shu'aibu kenan fi qissati Musa game da kissar annabi Musa alaihi masallam Allah madaukakin sarki ya kara musu tsira da aminci sai dai jama'a abinda yake daidai jama'a game da wannan aya ta suratul qasasi gaskiya bai tabbata wannan mutumin annabi Shu'aibu bane bai tabbata ba gaskiya ayyana cewa annabi Shu'aibu ne to bai tabbata ba gaskiya ko da yake annabi Musa sun yi zamani ne da annabi Shu'aibu a jimillance amma ayar ba nassi ce akan shi mutumin nan da annabi Musa ya hadu da shi annabi Shu'aibu bane babu wani dalili akan haka ina fata an gane duka asaran da aka ruwaito dake tabbatar da haka wasu masu rauni ne wasu gaba ɗaya ma basu inganta ba ka karanta littafin al-bidaya wan nihaya na al-hafiz al-mufassir al-kabir ibn kathir al-dimashqi zaka ga cikakkun bayane game da haka ina fata jama'a mun fahimta wannan bawan Allah a cikin suratul qasas yace inni uridu an unki haka ihdabna tayyahataini yace lallai ni ina so na aura maka inni uridu an unki haka ina so na aura maka kenan kaga ashe aurarwa haƙi ne dake kan waliyi ba haƙi ne dake kan mace ba kenan ayar tana tabbatar da la nikaha illa bi waliyi jama muna fahimta da kyau kuwa malam yace alama yati bayanuhu fi suratul qasas kamar yadda bayani gamsashe zai zo game da wannan aya in an zo tafsirin ta a suratul qasas wa qala ta'ala sannan daga ƙarshe qurtubi sai ya cike wannan magana ta shi da fadin Allah da yace الرجال قوامون على النساء متى سوكي تسيوا da gudanar da al'amuran wato maza suke tsaye da gudanar da al'amuran mata duk girman mace ko dai tana karkashin iyayenta ko karkashin mijinta ko kuma karkashin ƴaƴanta ko kannin uba ko kuma yayyin uba ma'ana dai mata to lallai suna karkashin kulawa da jagorancin maza ne aga wannan ayar ita ma tana ƙara tabbatar da lallai la nikaha illa bi waliyin kuma walicci yana hannun namiji ne ba yana hannun mace bane kenan mace ba ta aurar da kanta kuma ba ta iya aurar da watanta malaki faqat ta'abud alkitab was-sunnah ala alla nikaha illa bi waliyin shine duk dalilin da tsa qurbi ya kawo waɗannan ayoyin yace alqur'ani da sunna sun karfafi cewa ba a aure sai da wali jama mun fahimci matsalar nan da kyau kuwa yanzu kun ji wannan matsalar malam zai kawo mana wasu asar ne waɗanda suke nuni akan kamar suna karo da waɗancan kuma malam zai bayar da amsa game da su malai ce wa qala at-tabari al-imam at-tabari al-mufassir al-kabir kenan jama'a yace fi hadisi hafsa ta hina ta'ayyamat wa aqada umaru 'alayha an-nikah wa lam ta'qiduhu hiya ابطال قول من قال ان للمراه البالغه المالكه لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها الامام الطبري انبته حديثي يتي ا لوكاتين ده حفصه تزما بزوره مجنته يرسو وعقد عمر عليها عمر سيدنا عمر ما هيسنت كينن يدورا متا اوري يتي ولم تعقده هي ba ita ta daura wa kanta aure ba ko da take bazawara mahaifinta ya daura mata aure wannan asar malam yace ibtalu qawli man qala yana rusa maganar wanda yace inna lil mar'ati al baligha ay mata balagajjiya al malikatu li nafsiha wacce ta mallaki kanta an gane wai tana da yanci na tazwija nafsiha iya aurar da kanta da kanta wa akadan nikaha kuma ta iya daura auren kanta da kanta duna waliha ba tare da waliyinta ba wancan asarin na Hafsa yana rusa wannan magana malai ce walau kana zalika laha da a ce walicci a hannunta yake ita Hafsa, lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama liyada akhitubata Hafsata li nafsiha idza kanat aula bi nafsiha min abiha. Da annabi bai tafiya ne ma'auranta a gurin wani wanda ba ita ba. An fahimta da kyau kuwa? Kenan da annabi ya nemi auranta a gurin mahaifinta, wannan yana nuni akan mene? Ashe waliki ba a hannunta yake ba. Wa khatabaha ila man la yamliku amraha wala al'aqd 'alayha. Da annabi kenan ya wato zama ya nemi auranta ga wanda ya zama ba shi da yancin ya daura mata aure kenan. Malaki wa fihi bayanu qawlihi alayhi salam. A cikin wannan mas'ala da ake tattaunawa akwai bayanin ma'anar maganar annabi da yace al'ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Bazawara ita tafi cancantar zabi ga kanta fiye da waliyinta. To wannan yana nuni akan kenan ita za ta iya daura ma kanta aure ta zama a matsayin waliyin kanta. Hadisin ba yana nuni akan haka bane, dan gashi an ce min waliha, kenan tana da wali, ba ita take daura ma kanta aure ba. Malin yace ai ma'anar wannan anna ma'ana zalika, ma'anar hadisin annaha cewa ita bazawara a haqqu bi nafsiha, ita tafi cancantar ta zabar wa kanta wanda za ta aura. Ai fi annahu la ya'qidu 'alayha illa bi ridaha, ma'ana ba za a daura mata aure ba sai da yardarta. Kare kenan dai ba ita za ta daura ma kanta aure ba. Yana nuni akan dai walicinta a hannun waliyinta yake, ba a hannunta yake ba. Malaki la annaha ahaqqu bi nafsiha fi an ta'qida 'aqdan nikahi 'ala nafsiha duna waliha. Wannan bayana nuni akan cewa ita ta mallaki ta daura ma kanta aure da kanta ba tare da waliyinta ba. Hadisin ba haka yake nuni ba. Ina fata da ma mun fahimta. Al-Imam Al-Qurtubi yace rawa Ad-Darqutni an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha fa inna az-zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Qala hadithun sahihun. Malaki al-Imam Al-Qurtubi ya ruwaya hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace annabi yace la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata, mace ba za ta aurar da mace ba, mace ba ta zama waliyin mace. Wala tuzawwiju al-mar'atu nafsaha, haka mace ba za ta aurar da kanta ba. Annabi yace fa inna zaniyata, ai kaga mazinaciya yar alhaji me yawon dandi hiya allati tuzawwiju nafsaha, ita take aurar da kanta. Karuwa zama tana da wani wali ne? Ba ta da wani wali. Ina fata mun fahimta. Kaga kenan a tsari na musulunci, to mace ba ita take aurar da kanta ba, wanda wannan tsari jama'a sauran addinai ba su da wannan tsari. Sauran addinai ba su da wannan tsari, musulunci ne kadai yake da wannan tsari. Mace ba ita za ta aurar da kanta ba, tana da wali. Auren ba zai yiwu ba sai da waliyinta. Kaga wannan yana nuni akan kan gadan musulunci, tsarin musulunci, sabanin sauran addinai. Shi yasa jama'a wallahi cudanya musulmi da waɗanda ba musulmi ba a wannan yanki da ake kiran shi Najeriya ko, wallahi cutar da musulmi ne, cutar da musulmi ne. Dan mu musulmi mu ne muke da wannan tsarin, mu ne muke da shari'a a hannunmu da take mana seti, take gyara mu. Waɗanda ba mu ba ba su da shi, kenan a hada mu har da da'awar cewa ai in baccin an hada mu da su da ba mu samu ci gaba ba. Wallahi jama'a baya muka ci, baya muka ci, ba mu ci gaba ba jama'a, baya muka ci. Dan ci baya mafi girma shine ka ci baya akan addininka da tarbiyar addininka. Da a ce an bar wannan yanki jama'a na arewacin Najeriya, an bar shi a ƙarƙashin daula Usmaniya, wallahi jama'a da yadda muke a yanzu da mun wuce haka jama'a. A ilmance, ilimin addini da na rayuwa, sannan a tattali, sannan a mene jama'a, sannan a ci gaba da at-taqaddum wal hadara az-zamani, da mun wuce haka jama'a. Amma sai aka zo aka hada mu aka haka ba mana wasu irin dokoki da wasu irin abubuwa waɗanda musulunci ba zai iya tafiya tare da su ba. kuma sai ya zama musulmi sun koma suna kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba sakamakon cudanyuwa da suka yi da su tsakani da Allah ci gaba ne ko ci baya ne a zamanin dan fodiyo ta kai ga ci gaban ilimi ta kai ga kusan da larabci ake murasalat su dan fodiyo da ƴan uwan shi Abdullahi Gondu da ƴaƴan shi su Muhammadu Bello su Nafisa su wane ne sun kasance duk rubuce-rubuce da za su da duk abubuwan da za su yi da larabci suke yi da an bar mu akan wannan tsarin zuwa yanzu ko wallahi jama'a da tarihi mu ya canza tama turawa da suka zo sai suka hade mu a wannan lokaci jama'a a shekarun baya shekaru 50 baya kadan sama da haka ko ƙasa da haka kadan wannan kasar da ake kiranta Najeriya babu yankin da yafi arziki irin yankin arewacin Najeriya dan duk abin da ake ganin an gina kasar da shi to da abin da aka samu na arziki ne daga arewacin Najeriya kenan da an bar mu da mun fi haka jama'a aka kwashe mana arziki aka gina wasu yankuna na wato wannan kasar yanzu kuma an dawo ana ganin ai abin da ke fita daga waɗannan bangarorin to shine arzikin kasar har ana ganin ai waɗanda suka fito daga wannan yankin ya kamata a ba su percentage kaza a ba su kaza a fifita su akan sauran bangarori na kasar jama'a wannan yana nuni akan an kaucewa tarihi ko shekara 100 ba ai ba fa jama'a ko shekara 100 ba ai ba kenan mu ba mu da shugabanni ne ba mu da waɗanda za su wuce mana gaba su yi magana a madadin mu ne a madadin addinin mu a madadin tsarin mu da zamantakewar mu babu ƴan siyasa babu malamai da za su yi magana a madadin addini da al'ummar su da yankin su ƴan siyasa babu a cikin malamai babu a sarakuna babu wannan yana nuni akan wallahi jama'a muna cikin hadari muna cikin hadari mai girma wallahi a wannan kasar abinda yasa na kawo wannan magana ku kalla waɗannan tsare-tsaren mu ne musulmi muke da su waɗanda ba musulmi ba ba su da shi to shin cudanyuwar mu da musulmi da waɗanda ba musulmi ba tsakani da Allah mun samu ci gaba ta fuskar addini ne ko ci baya muka samu ci baya muka samu yanzu su ake sha'awa su ake kwaikwayo kaje kaga gidajen musulmi yaya suke hatta sutura irin ta musulmi yaya take musulmi ne in ka kalle shi ba za ka ga alamar musulunci ba sai in ya budu baki ya yi maka Hausa ko kuma yayi maka kaga alamar musulunci tattare da shi a baki a magana amma a aikace ba za ka gani ba waɗanda suka ga rikicin da aka yi a Jos rikicin da aka yi a Jos waɗanda aka dauka aka kawo waɗanda ake kawowa a matsayin musulmi waɗanda aka jikkata aka jiwa ciwo in ka kalli shigarsu ka kalli yadda suke da zubinsu wallahi zaka ce ba musulmi bane tun daga tufafinsu da shigarsu da tara gashi da wasu abubuwa da suke yi da duk abubuwan da kake gani zaka ga wai musulmi ne amma ba zaka iya bambance musulmi daga wanda yake ba musulmi ba wannan jama'a ta asiri ne wanda yake ya faru ne sakamakon cudanyuwar musulmi daga wanda ba musulmi ba da haka jama'a ba wani cutuwa da zabi da haka ce a ware mu mu musulmi yankin mu daban waɗanda ba musulmi ba yankin su daban wallahi jama'a ba za mu cutu ba dan da muka zauna a haka a zamanin dan fodiyo nan kurkusa ba da nisa ba shekaru 200 da wani abu aka samu daula Uthmaniya sannan annabi ya iya zama da sahabban shi a zamanin su istiqlalan suka zauna lafiya basu buƙaci wani abu a wurin wasu ba jama'a babu abin da zai samu ma ba za mu iya zama istiqlalan mu da kanmu ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka jama'a kun ji waɗannan matsaloli lallai dai mace ba za ta aurar da kanta ba a musulunci kaga a wajen addinin musulunci ba haka bane malin yace wa rawa abu daud min hadisi sufyana an ibnu jurayj an sulaiman ibnu musa an az-zuhri an urwata an aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annabi yace ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا الحديث الصحيح ما لم يتشى الإمام أبو داود يرويش حديثي تحنجر سفيان دقى ابن جريج دقى سليمان ابن موسى دقى زهري دقى عروة ابن الزبير daga gwaggwansha Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ayyuma mar'atin duk matar da ta zama naka hat bi ghairi izni waliha kai aure ba da izinin waliyinta ba fa nikahuha batil to aurenta ya baci lallai sai an sake daura aure salasa marrat annabi ya faɗa haka so uku annabi yace fa in dakhala biha idan mijin da aka daura mata aure da shi ya tare da ita ya sadu da ita annabi yace fal mahru laha to ta cinye sadakinta ta ci sadakinta sadakin nata ne me yasa annabi yace bima asaba minha saboda saduwa da yayi da ita annabi yace fa in tashajaru idan suka yi jayayya yace a dawo mishi da sadaki saboda za a raba aure tunda an ce nikahun ha batil ita kuma tace ta ci sadaki ko akai jayayya cewa wane ne waliyin wanci sai zan ba a samu tsayayyen waliyin ta ba annabi yace fasulman waliyyu man la waliyya lahu shugaba to shine waliyin wacce ba ta da waliyi ma'ana idan aka samu sabani game da wane ne waliyin wanci akai sabani to shugaba shine zai zama waliyinta wannan hadisi gashi ma lai cewa hadha alhadith sahih wannan hadisi ingantaccen hadisi ne babu shakka akan ingancin shi yanzu kun ga wannan hadisi yana ƙara tabbatar da waɗancan mas'aloli da muke tabbatarwa lallai mace bai halatta a musulunci ke aure ba tare da waliyi ba duk waɗannan mas'alolin muna tattauna su ne ƙarƙashin wala tunkihul mushrikin ɗinnan jama'a ina fata mun fahimta malam yace wala atibara bi qawli ibn ulayya an ibn jurayd annahu qala sa'altu anhu az-zuhri az-zuhriya falam ya'rifuhu wa lam yaqul hadha ahad an ibn jurayd ghayru ibn ulayya wa qad rawahu jama'atun an az-zuhri lam yadhkuru dhalika wa law sabata hadha an az-zuhri lam yakun fi dhalika hujja li annahu qad naqala hu anhu thiqatun minhum sulayman ibn musa وهو ثقة إمام وجعفر بن ربيعة فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك لأن النسيان لا يعصم منه إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسي ذريته وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينسى فمن سواه أحرى أن ينسى ومن حافظ فهو حجة على من نسي ما لنكا وأن المسألولين يتتو ناسو mana yana so ya tabbatar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce kuma in ma kana son ka ƙara ganin wato wannan hadisi ingantacce ne kaje ka duba sahihi abi daud na babban malami muhammad nasiruddin al-albani ina fata an fahimta mana hadisi ne ingantacce kuma sai mu tafi kai tsaye can kasa inda yace wa idza sabata hadhal khabar kun ga gurin jama'a wa idza sabata hadhal khabar shafi na 465 gaba ta kusa da ta karshe wa idza sabata hadhal khabar malan yace idan ya zama wannan hadisin ya tabbata faqad sarraha alkitabu was sunna kenan alqur'ani da sunna sun fito karara bi allah nikaha illa bi waliyyi cewa ba a yin aure sai da waliyyi فلا معنى لما خالفهما باب وتمعنى da za a karkata zuwa gare ta ta wata magana da wani malami yayi lima khalafahuma ga abin da ya saba musu su biyu alqur'ani da sunna kenan mana duk wata magana da wani malami yayi cewa mace za ta iya aurar da kanta ko ta aurar da wata ko ta yi aure babu wali to fala ma'ana laha mana ba ta da wata ma'ana a iya daukan ta a dogara da ita lima khalafahuma saboda ta sabawa alqur'ani da sunna mun san dama duk abin da ya sabawa alqur'ani da sunna to aje shi ake yi jama'a kowaye ya fade shi ko mun matsayin shi koda zai zama ana ganin yana da matsayi yana da daraja sai yayin magana da ta saba wa alqur'ani da sunna to ganin daraja shi shine a aje maganar shi abi alqur'ani da sunna kuma wannan ba zai sa a rena shi ba ko a fadi bukar magana akan shi ko kuma a wato asalin zabtare mutuncin shi da darajar shi yana nan da daraja ba za a rena shi ba amma ba za a dauki maganar shi ba ina fata mun fahimta مالن يتي وقد كان الزهري والشعبي يقولان إذا تزوجت المرأة نفسها قفعا بشاهدين فذلك نكاح جائز زهري ده شعبي سوكا چه واسكي إدمة تأورر دكانت تأورر دكانت غوان ده داتي ده إتا بشاهدين كما تكفش يلوبيو إتا دكانت تأورر دكانت قفعا غوان ده داتي ده إتا ta kafa shedu biyu sai suka ce fa zalika nikahun jaiz suka ce wannan auren daidai ne auren yayi yace wa kadhalika kana abu hanifa ta yakul haka abu hanifa shi ma yana cewa idza zawwajatil mar'atu nafsaha kuf'an bi shahidaini fa zalika nikahun jaiz shi ma ya fadi irin waccar maganar malai ce wa qaul zufar haka wani malami da ake kira da zufar shi ko cewa yi wa in zawwajat nafsaha ghayra kuf'in idan ya zan wanda mace ta aura wa kanta bai dace da ita ba fan nikahu jaiz auren yayi in ji wannan sai ce amma fa walil awliya an yufarriqu bainahuma amma wali yana da yancin in ya ga dama ya raba auren in ya ga dama ya zartar da auren ina fata kun fahimta yanzu kun ji wannan fatawar da ta saba wa wancan ayoyin da muka karanta da kuma waɗannan hadisan ko ابن المنذر سيتي قال ابن المنذر واما ما قاله النعمان مغنر ده النعمان يا فدي جماعه وانه النعمان ابو حنيفه كده النعمان ابن ثابت الكوفي كو يتي فمخالف للسنه وانه مغنى تا سابا والسنه خارج عن قول اهل العلم عن قول اكثر اهل العلم وانه مغنى تا تشكرو ده مغنغنن مفي يوانچن malamai masana ilimi وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقول قرطبي يace mu dai da fatawar manzon Allah muke aiki kaji annabi yace babu aure sai da wali qur'ani ya fadi malamai sun fadi to wannan magana ta al-imam abu hanifa tunda ta saba wa sunna ta ci karo da maganganun mafi yawancin malamai malai ce to mu dai hadisin annabi zamu bi ina fata mun fahimta ba za mu bi fatawar imamu abu hanifa ba ina fata an gane wannan shi ne ka'ida jama'a duk abin da ya saba wa sunna wanda wani malami ne ya fadi to ba a bin shi akan wannan abu ba a bin shi akan wannan abu to kuma ta dayan gefen ba a rena shi ba a cin mutuncin shi ba a fadin bakar magana akan shi kamar nan sai mu ce Allah ya gafarta wa abu hanifa amma dai ba za mu bi fatawar shi ba ina fata jama'a mun fahimta to kaga waɗanda suke ɗan mazhabi kaga sai su ce to su dai anan suna nan a mazhabin su na Abu Hanifa sai a ce to aya fa to hadisi fa sai su ce to kai yanzu da kake Abu Hanifa yayi kuskure ko kuma ya saba wa hadisi kana nufin bai ga hadisin bane kana nufin ka fi shi ilimi ne game da hadisin ai ya ga hadisin ya kau da kai kaga wannan muna na zato ne ga Abu Hanifa kuma muna na zato ne ga malamai mu ahlus sunna ba mai ina fata mun fahimta kuma idan hadisi ya tabbata daga annabi to ba a kiran shi mazhabin wani sunnar annabi ake kiran shi duk musulmi wajibi ne ya bi shi ina fata jama'a mun fahimta dan haka saba wa maganar annabi da maganar wani to wannan jama'a kuskure ne babba a addinin musulunci babban kuskure ne a ce annabi ya ce kai kuma sai ka ce wani ya ce ai ba a kawo wani idan aka ce annabi ya ce ba ke maganar wani ina fata jama'a mun fahimta dan haka jama'a duk abin da ya saba wa abin da annabi yake akai da sunnar annabi to ba a daukan wannan abu kuma su da kansu malaman ai an nakalto maganganu daga gare su ka karanta ibnu abdul barri a cikin al-intiqa ya nakalto maganganu daga ashabul madhahib al-arba'a dinna maganganun mafi yawanci cewa suke idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi in hadisi ya inganta to mazhabi na ne ko na taba ganin shi ko ban taba ganin shi ba Shafi'i kuwa cewa yayi idan magana ta ta ci karo da maganar annabi yace to ku dauki magana ta ku hada ta da bango sai ta mutu tukuna to sannan sai ku dauki maganar annabi sai ku yi aiki da ita to kaga su da kansu kenan su da kansu sun barranta daga wanda ya bi su akan abin da ya saba wa hadisin manzon Allah ina fata jama'a mun fahimta da haka jama'a kun dai ji al-imam al-qurtubi yace wa bil khabari an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam naqulu mu da hadisi zamu fatawa kuma shi zamu bi kuma shi zamu aiki da shi kenan jama'a la nikaha illa bi waliyyi duk macen da tayi aure ba tare da wali ba ba tare da wato wanda ya daura mata aure ba al-wali to wannan auren ya baci lallai sai an sake shi dan annabi ya hana ina fata an gane kuma hani yana hukunta bacin aiki idan an yi shi ina fata jama'a kun fahimci ka'idar da kyau annahyu yakata bil fasad an hana kada mace ta yi aure sai da wali to idan tayi auren ba wali kenan babu auren ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a zamu kwana anan ne insha Allah kamar yadda na fadi in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da ga inda muka tsaya da tattauna waɗannan matsaloli waɗanda kun ga akwai kusan shafi kamar guda biyar ko wato falle kusan biyar shafi takwas haka za mu bi jama'a a hankali hankali muna karanta waɗannan hukunce-hukuncen muna alakanta su da rayuwar mu ta yau da kullum Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka jama'a daga ƙarshe duk waɗannan matsalolin da muke tattaunawa yana nuna maka musulunci addini ne mai tsari musulunci addini ne mai kan gado hatta masaloli na zamantakewar aure da zamantakewar gida da kasuwanci da kaza to musulunci yana da ta cewa akai ina fata mun fahimta kaga sabanin wasu addine na daban shi yasa yazo a cikin hadisi wani sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya rasu bai bar mana wani abu da ya kamata ya fada mana na ilimi ba sai da annabi ya fada mana yace hatta tsuntsu da yake fiffirwa a sama da fiffiken shi sai da annabi ya ambata mana ilimi game da shi yace annabi ya ba mu ilimi hatta yadda ake tsugunan bayan gida da yadda ake zagawa annabi sai da ya fada mana ilimi akai kaga mu musulmi mu muke da waɗannan abubuwan kaga kenan wajibi ne mu tashi mu koyi waɗannan abubuwan dan mu tarbiyantu mu dabi'antu da dabi'u da tarbiya irin na addinin musulunci kuma mu dora wasu akai ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk